za a dawo ci gaba da fafatawa a wasannin league a musamman a nahiyar Turai kasantuwar an tafi wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa da kuma wasan da aka fafata na UEFA National League a satin da ta gabata a yau din za a fara wasan ne a can kasar Spain bangaren La Liga mako na hudu inda kungiyar kwallon kafa ta Huesca za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rayo Vallecano da misalin karfe 8 na yammaci a gugun Najeriya can kasar Jamus kuwa a wasan mako na uku bangaren Bundesliga na shekara 2018 zuwa 2019 Borussia Dortmund ne za su farje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt da misalin karfe 7 da rabi na yammaci Ligue 1 na kasar Faransa kuwa mako na biyar ake ciki inda a yau ne za su farje gumi da Rennes da misalin karfe 6 da misalin karfe 8 saura kwata kuwa na yammaci a gogon Nigeria Niger kamar da kasar Chad kungiyar kwallon kafa ta PSG ne za su farje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Saint Etienne idan muka dawo Nigeria kuwa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Nigeria ta bukaci tawagar kwallon Eagles ta Nigeria da ta doke kasar Ghana a wasan karshe na kwallon su neman shiga gasar Africa na yan kasar shekaru 17 wanda ake yi a jamhuriyar Niger hukumar ta yi alƙawarin cewa za ta ba wa yan wasan ƙarin kuɗi wanda in har sun samu nasarar ɗaukan wannan kofi a wasan da za su inji wani bangare na kwamishinan fasaha wato director fasaha na hukumar kula da wasan kwallon kafa Ahmed Fresh mai suna Ahmed Fresh Yusuf ya ce kowane dan wasa Eagles zai sami dalan Amurka 5,600 matankacin kudin Nigeria miliyan 2 ko fiye da haka idan suka samu nasara a wasan ta ranar Asabar da za su yan wasan Nigeria yan Eagles din a ranar Laraba da ta gabata ne suka doke masu masaukin baki kasar Niger da ci 2 da nema a wasan dabda na karshe inda bayan sun kammala kowannen su aka ba su kyautar dalar Amurka dala 2,800 da yake jawabi akan wasan mataimakin kocin kungiyar ta Super ta Golden Eagles Ndika Obade wanda tsohon dan wasa ne a tawagar Nigeria ya ce tawagar za ta yi kokari don ganin ta cire kitse a wuta wajen doke tafaranta ta Ghana a wasan da za su yi a Asabar. Iya abun da ya sauka kenan daga nan dandalin BOE. Huta lafiya.